Wagwan, it's my dope jam for my dopejam.com. Hear that?
Yare, galaxy, yawa, na don si, tarogo magumai, na ja na mana wuta baran samu tun doka, kai malan kabiru wai ka ka barna kwadai, kai barna barna, wayo. Haka. Wayo. Haka, wayo. Wayo. Wasan tamu ta arewa kenan. A tara bongo maye mu yi wasan tuwon toka 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 classic sarki yayi tuwon toka BOC birthday yayi tuwon toka is killer by baby yayi tuwon toka Musa is coming Morel yayi tuwon toka DJ KDS ma yayi tuwon toka 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 a tara bongo maye da kwalabe mu yi wasa mama na tuwo baba na motsa miyansa mama da baba sukan bada tuna a baki yaran kanana suna wasan dalle jaki mama baba Dada, da yaro ga tuwon toka ya cika gongoma ya hada daro muka je dandali don mu hawo dokin gara ba mu dawo gida ko ana ruwa da kankara he an je neman mu cikin gari har da gargara boji boji duk wanda ya kama nashi zaka ji kanshin tuwon toka ke tashi da malan dan kaka ya samu tuwon toka yana hawa da soka zunzurutun dadi ka dan waye hauka ina arewa artist sun yi tuwon toka ina arewa 24 sun yi tuwon toka ina arewa comedian sun yi tuwon toka ina arewa sun yi tuwon toka ina arewa marketers sun yi tuwon toka ina arewa producers sun yi tuwon toka ina arewa DJs sun yi tuwon toka ina arewa politicians sun yi tuwon toka ina Aliko Dangote yayi tuwon toka kai har Shibul Gate ma yayi tuwon toka ina mutan America sun yi tuwon toka ina mutan Dubai sun yi tuwon toka ina mutan Ingila sun yi tuwon toka ina mutan Africa sun yi tuwon toka ina mutan London sun yi tuwon toka ina mutan Nigeria sun yi tuwon toka ina mutan arewa sun yi tuwon toka ina mutan Bauchi sun yi tuwon toka ina mutan Garindas sun yi tuwon toka tare bongo maye mu yi wasan tuwon toka 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 classic sarki yayi tuwon toka BOC birthday yayi tuwon toka is killer by baby yayi tuwon toka Musa is coming Morel yayi tuwon toka DJ KDS ma yayi tuwon toka 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 dama tuwon toka 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 yo baba doka 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 to ba sai mutuka 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 tuwon toka dalla dalla babu toka da duk abin da kace ga dara ba za mu duka da ni da lafi da banga da gawin area na mu tara gongo maye mu yi wasan boji boji ta ga ni nan zuwa kuturu da riya ta ki ha da mi nan bana ta fi na bara maliya ta ga mata an goma suna ba mun buga gada malan wasan da dadi haka kullun nake ta gani ta ruwan zaki bisa kan wuta tana tafasa malan garu dai ka juya ga to kan fa sai ka tuka an saho da saho moto mumuna lamari ne shiga gari gare shi goma ne mu azari ne nayi tuwon toka banga yayi tuwon toka luxy young ten su yi tuwon toka denis manya yayi tuwon toka fide ayana yayi tuwon toka yayi salon manya ma yayi tuwon toka don malam kance ka yi tuwon toka don charles shedo ku yi tuwon toka holy maga ka yi tuwon toka yayana jirbe ka yi tuwon toka gomez burgu ku yi tuwon toka 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 mudama tuwon toka 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 sai mutuka a tara bongo maye mu yi wasan tuwon toka 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 classic sarki yayi tuwon toka BOC birthday yayi tuwon toka is killer by baby yayi tuwon toka Musa is coming Morel yayi tuwon toka DJ KDS ma yayi tuwon toka 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 toka
on the beat
MGI need dama tuwon toka samu dama tuwon toka toka toka
ga dama ma
Mix and Master by KDS.